بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم بالصلاة وأعوننا يمتينا ashirin da ɗaya ga watan Jumadal Ula hijira ta 443 wadda ta yi daidai da 26 ga watan 12 shekara ta 2021 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 163 a cikin karatunmu na Al-Jami'us Sahihul Musnad na Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahmatullahi alayh za mu tashi babi na 140 a cikin littafi na 10 Kitabul Adhan حديثي ندري تقوص دقوم شاء تقوص نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب المكث بين السجدتين
نعم يأتي باب المكث بين السجدتين باب زما كان سجد بيو وتو سجدوا بيو سجد فرقو دا تبيو زمن دعكي أتكانو سو wato wannan shine abin da ya kulla menene yazo akan wannan zaman dangane da mikidarin wannan zaman na'am na'am muhammad abun nu'man arim muhammad ibn al-fadl as-sadusi kenan wannan hammad din shine ibn zaid ba ibn salama ba dan ibn salama ba shi da riwaya a bukhari na'am daga ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani da abdul abi qilaba abdullah ibn zaid al-jarmi al-basri cewa malik ibn al-huwayrith yace ma sahabbansa yace ma almajiransa bana fada muku sallar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wannan ko ya kasance wannan ba a lokacin yin sallah bane wato sallar farilla yake nufi na'am fa qama ya miƙe sannan ya ruku'u sai ya kabbara sannan ya dago kansa sai ya tsaya wani dan lokaci kadan sannan ya yi sujada sannan ya dago kansa wani dan lokaci kadan sai yayi sallah irin sallar Amr ibn Salima wannan malamin namu wannan dattijon namu ya nuna shi wato shi Abdul Abu Qilaba ayyuba yace lam arahum ya kasance yana aikata wani abu da ni ban gansu suna aikata shi ba awir rabi'a ko kai taku war rabi'a ko yuniniya mai tace war rabi'a kana yaq'udu fi thalithati war rabi'a ya kasance yana zama a raka'a ta uku da ta hudu in kuma a tamu nuskar ce a raka'a ta uku ko raka'a ta hudu shakka daga rawi ita ce nuskar Ibn Hajar ma domin kaga ya ce huwa shakkun minar rawi wannan hadisin ash-shahid a cikinsa shine thumma sajada thumma rafa'a ra'sahu hunayya sannan ya yi sujada sannan ya dago kansa wani dan lokaci kadan wato ma'ana ya yi itidali ya zauna wannan Malik ibn al-Huwayri yana daga cikin sahabbai da suka zo a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amal wufud shekara ta 9 bayan hijira a ƙarshen rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ya zo suka yi su samari ne kuma suka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga suna shauƙin komawa ga iyalansu sai yayi musu izini su tafi to shine yace ku yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah to shi Malik ibn al-Huwayrith ya kasance yana koya ma almajiransa a aikace yadda za su yi sallah kamar yanda zai kani kamar yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to sai yayi musu yace yace shi ya fare su da sanar da su bana nuna muku yanda bana gaya muku yanda annabi yadda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba sai wato wannan yana daga cikin malami ya fara ma dalibansa da bayani ilimi kafin ma su tambaye shi kafin ma su tambaye shi kuma da bayani a aikace sai ya nuna musu a aikace yanda yake yin sallar ba lokacin salla ba ma'ana ba lokacin salla ba ba lokacin sallar farilla ba shine in ba lokacin salla bane ya zai yi sallar yana nufin ba lokacin sallar farilla ba to kuma duk lokuta na shek na wuni da rana lokutan salla ne na farilla za a iya sallar farilla a ciki banda lokaci ɗaya kawai in wanne ne na'am daga bayan sallar asuba zuwa sallar azhar babu wata sallar farilla da ake a lokaci amma kaga tsakanin azhar da la'asar in ka jinkirta azhar lokaci ne na azhar haka zalika tsakanin la'asar da maghrib lokaci ne na sallar azhar da la'asar ga masu uzuri haka zalika tsakanin maghriba da isha lokaci ne na sallar maghriba larurinta haka bayan sallar isha har fitowa alfijir lokacin laruri ne na sallar isha da sallar maghriba to amma daga sallar asuba ko kuma a ce daga fitowar rana tunda bayan sallar asuba ma har fitowar rana lokacin sallar asuba ne na laruri amma daga fitowar rana har zawal babu wata salla ta farilla da baki to haka za a fahimci daga wannan a lokacin ne ya musu wannan sallar a lokacin ne ya koya musu wannan sallar wato lokacin sallar walaha to kuma ya koya musu a aikace kamar yadda muka gani to a nan wajen ya ambaci dagowa daga ruku'u da tsayuwa wani dan lokaci da dagowa daga sujada da tsayuwa wani dan lokaci hunayya wato dan lokaci miki dan kankani wato ba wani lokaci mai tsawo ba shine wannan zaman da ake tsakanin sujada guda biyu to sai kuma ya kara da zama da yake yi a raka'a ta uku da raka'a ta hudu wannan ishara ne ga abinda malamai suke kiranta wato jilsatul istiraha zama na hutu ko jalsatul istiraha aljalsa almarra waljilsa alhay'a wa fa'latun limarratin ko wa fi'latun lihay'a ya ana ce mata jilsatul istiraha wato nau'in zama na hutu shine ishara gare shi bayanin ta zai zo babin da yake bin wannan babin wato babi biyu nan gaba saboda haka ba za mu ambatanta ba sharhin ta zai zo insha Allah a nan gaba amma abin da yake nufi da raka'a ta uku ko ta hudu ma'ana idan yayi raka'a ta uku zai tafi ta hudu sai ya zauna shi yasa rawin yake shakka a ta uku ce ko ta hudu ta uku ma'ana ya gama ta uku ta hudu in yace ta hudu ma'ana zai fara ta hudu shi yasa ya kawo ta dawau fi thalithati war rabi'a a ta uku da ta hudu ta uku bi itibari karshenta ta kare zai zauna kafin ya mike zuwa ga ta hudu ta hudu da itibarin farkonta domin farkonta shine daga lokacin da ya kabbara ya tsaya to kafin ya tafi ta hudu din yana wannan zama shine ake ce ma jalsatul istiraha wanda bayanin ta zai zo na'am sai ya ce musu ji shi Malik ibn al-Huwairis sai muka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam muka zauna a wajensa wato muka zauna an ce kwana 20 suka yi sai ya ce yace shin baka koma zuwa ga iyalanku ba ku yi sallar kaza a lokacin kaza ku yi sallar kaza a lokaci kaza idan sallah ta halarto to ɗayanku ya yi kiran sallah kuma babbanku wanda ya fi girma ya zamanto shi ne zai yi muku limanci wato ƙari domin ya gaya musu wannan ya sanya musu shauki su zamanto kamar suna ganin gashi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suke yana daga cikin shaukin da sahabbai suke yi matabi'ai su fadi irin hadisa wata waqi'a da ta faru tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan su rinka suranta wannan wanda wannan yakan sa wato a kiyaye ilimi yanda ya kamata domin ga wanda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu a cikin fadin sa da yace law raja'tum ila ahlikum shin baka koma gidanku ba gida wato zuwa ga iyalanku wannan ya nuna mura'ati kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi da halin sahabban sa ya ga dan kamar yanda a wata riwayar hadisin Malik yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga muna shauƙin iyan uwa muna shauƙin iyalanmu shine sai tun ma kafin su nemi izini sai ya ce musu law raja'tum ila ahlikum baka koma zuwa ga iyalanku ba wato in ma suna jin nauyi da ya bujiran musu da maganar wannan sai sa hankalinsu ya nutsu to wannan haka halin shugaba ya kamata ya zamanto yana kula da mabiyansa yana kula da halin da suke ciki yana duba yana la'akari da abinda zai sanya musu nishadi ya kyale su su yi kuma abinda ya san cewa zai cire musu nishadi ko ya sanya musu gimsa ko damuwa sai kokari ya kawo musu da shi na'am sauran bahasin wannan hadisin ya gabata a kitabul azan wajen in lokacin sallah yayi daya mutum daya ya kiran sa daya wani daga ciki ya kiran sallah sannan wanda yafi girma ya zama babba ya zamanto shine zai limanci wannan ma'ana idan sun zamanto daidai a sauran abubuwan limancin na karatun qur'ani da fiqhu in sun zamanto daidai to sai ayi rinjayar ga wanda yake shine babba a shekaru wanda yake shine babba a shekaru kamar yanda ya gabata kuma a ciki ga bayanin lokacin sallah ya bayyana mutum ce sallu salata kaza fi haini kaza ku sallah kaza a lokaci kaza wato ya bayyana musu lokutan sallah wato da a bayyane amma kaga shi a dukkan riwayoyin Malik ibn al-Huwairis ba inda ya bayyana lokaci baya cikin sahabbai da suka bayyana lokacin sallah sahabban da suka bayyana lokacin sallah daga Abu Barda daga Mughira ibn Shu'ba afwan Abu Mas'ud al-Badri da Ibn Abbas a hadisin limancin Jibril sai Abdullah ibn Amr ibn al-As sai Jabir ibn Abdullah sai Abu Barda al-Aslami amma shi Malik ibn al-Huwairis gashi ya fada ya kiyaye kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa ku sallah kaza da kaza a lokaci kaza da kaza amma bai bayyana lokacin ba bai bayyana lokacin ba a cikin ruwayoyin da aka yi na hadisin sa amma kuma ya bayyana abinda sauran sahabbai kuma basu bayyana ba shine jalsatul istiraha cikin wanda suka gani na'am na'am abinda kawai aka san shi da shi kenan wannan hadisin sallah abinda aka san shi ai sahabbai aka suke akwai sahabi wanda ba a san sunansa ba a cikin musnad al-imam ahmad abinda kawai ya kiyaye shine yayi sallar magruba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka tashi suna sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hadhihi salatul buyut wannan sallar gida ce amma ko sunansa ba a sani ba rajulun sallama haka Imam Ahmad yayi musnad din sa rajulun sallama annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum da yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahab kuma tunda isnadi zuwa gare shi ya tabbata kasancewansa sahabi ya tabbata wanda wannan hadisin kawai aka san shi bai nuna kan cewa bai kiyaye komai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba wannan ba amma dai wanda aka kiyaye al'umma ta tureto daga gare shi kenan na'am na'am Muhammad ibn Abdurrahim Sa'iqa na'am Abu Ahmad Az-Zubairi محمد ابن عبد الله الزبيري مسعر ابن كدام دقى الحكم ابن عتيبة فقيه الكوفة دقى عبد الرحمن ابن أبي ليلى دقى البراء ابن عازب يتي سجد نعم قريبا من الزراعة wato sujadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ruku'unsa da zaman sa tsakanin sujada guda biyu qariban min as-sawa ya kasance kusa ne da daidai a wata riwayar hadda qarin wa qiyamuhu wato sayuwarsa da ruku'unsa da sujadarsa da zaman sa tsakanin sujada kusan daidai wa daidai ne to wannan hadisin ya sha bamban da hadisin Malik ibn al-Huwayri tunda kaga hadisin Malik ibn al-Huwayri cewa yi hunayya dan lokaci kankani amma wannan hadisin shi kuma cewa yi da zaman wato da sujada da ruku'un da zaman tsakanin sujada in ko muka dauki da ziyada da ta zo a ɗaya riwayar wadda ta gabata wa qiyamuhu da tsayuwarsa duk qariban min as-sawa kaga wannan zai nuna tsayuwar mai tsawo ce ko ba mai tsawo ba ai zaman kai inda yayi kusa da tsayuwarsa kaga ba za a ce wannan zaman hunayya bane zai zaman to shi ma mai tsawo zai zaman to shi ma mai tsawo to babu cin karo da juna wancan an ce dan zama ne dan kankani wannan kuma an ce zaman tsakanin sujada kusan daidai yake da ruku'u da sujada da tsayuwa hunayya tasgir ne fa don hunayya tasgirun hayyin
dadewa
kamar kadan ne amma dai ba za ka ce tsayuwa ta tsayuwa ta sallah ba za ka sifanta ta da hunayya ba wannan wato bayyana hali biyu ne a zahir wannan na hunayya da ya faɗa halin sallar farilla wannan kuwa na hadisin albara halin sallar nafila musamman ta dare domin shine yake tsawaita tsayuwa yake tsawaita ruku'u yake tsawaita sujada to yayin da ya tsawaita ruku'u da sujada to hatta zama tsakanin sujada ma yana tsawaita shi kamar yadda ya zo a hadisin Hudhaifa na sallar sa ta dare radiyallahu anhu saboda haka wannan yana nuna cewa shi zama tsakanin sujada ana katsaita shi a sallar farilla amma idan a sallar nafila ne da ake tsawaita karatu a tsaye kuma ake tsawaita ruku'u ake tsawaita sujada to shi ma wannan zaman tsakanin sujada ana tsawaita shi na'am na'am ya abin da ya kace nace a hadisin Malik ibn al-Huwayris al-Huyayna lokaci dan kankani ne ba a kwatanta shi da tsayuwa ba kamar yadda yake a halin sallar farilla wannan shine halin sallar farilla amma a sallar a hadisin albara da aka ce da tsayuwa da ruku'u da sujada da zama tsakanin sujada kusan sun kasance kusan daidai wa daidai to kaga wannan yana hukunta tsawaita sujada da tsawaita ruku'u da tsawaita zama tsakanin sujada dan an kamanta shi da tsayuwa to wannan shine halin sallar nafila dan haka sallar nafilar daren take musamman nafilar dare haka take ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma'ana shi zama tsakanin sujada ana takaita shi a inda ake takaita ruku'u da sujada kamar a sallar farilla inda aka ce iyakar wato takaitawar ruku'u da sujada kai tasbihi sau uku in mukai kai kadai ne in liman ne yayi tasbihi sau biyar domin ya ba ma mamu dama su ma su yi tasbihi dan in yace zai guda uku kafin su yi uku ya dago kuma su an ce daga ya dago su biyo shi saboda haka kamar yadda yazo daga al-Imam al-Hasan al-Basri yayi sau biyar domin mamu ya riske shi a sallar farilla kenan amma a sallar nafila yayin da aka tsawaita tsayuwa aka kuma tsawaita ruku'u aka tsawaita sujada to zama tsakanin sujadan ma ana tsawaita shi an fahimci halayen guda biyu ko na'am taimu yi maganar azkar ba Buhari ya kawo maganar azkar Buhari fa muke la tasta'jil za mu zo na'am na'am al-madani حماد ابن زيد ابن درهم دغا ثابت البناني ابن اسلم دغا انس ابن مالك الله يدد شي يتي ni ba zan takaita ba nayi muku sallah kamar yanda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah yana yi mana sallah sabitu yace Anas ya kasance yana aikata wani abu ni ban ga ku kuna aikata shi ba ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u sai ya tsaya har sai wani mai fada ya fada ya ce ai ya manta saboda dadewa da yake a tsaye da kuma tsakanin sujada guda biyu har mai fada ya ce ya manta saboda dadewar da yake yi a cikin sujada dadewar da yake a cikin wannan zaman tsakanin sujada biyu wato baya takaita shi shine yace abinda yaga ku ba kwai ma'ana wannan sunnar an kasance ba a aiki da ita amma Anas da ya musu sallah yayi wannan don ya nuna cewa haka ya gani annabi tunda ya fada yace zan muku sallah irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana sallah saboda haka wannan yana nuna hunayya din nan da aka fada ba ana nufin hunayya mai kankanci kwade mai wato kadan kware da gaske ba tsayuwa ce da zama ne wanda akan tsawaita da har za a iya cewa wato ko an manta ne duk da yake wannan kamar yanda ya gabata a hadisin Anas da muka karanta wajen al-i'tidal fi ruku kan cewa wannan hali ne na wato a sallan nafila shi ma dadewar da yake yi a tsaye ko kuma lokaci ne zuwa lokaci ba ko yaushe ne yake yin haka ba sallallahu alaihi wasallam to kun ga nan hadisan duk gabaki daya babu wanda Imam al-Bukhari san bai yi bayanin wani zikiri ake yi ba in an zauna tsakanin sujada biyu ita ce matsalarka babu bayanin wani zikiri ake saboda hadisan babu hadisin da yazo da ya cika sharadin sa hadisai biyu ne suka zo akan zikirin da ake yi tsakanin sujada biyu hadisin Abdullah ibn Abbas a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah Nasa'i ne bai ruwaito shi ba daga ashabus sunan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar da Ibn Abbas yayi da ya kwana a gidan a dakin Maimuna ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yayin da ya zauna tsakanin sujada guda biyu Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni a wata riwayar tazo da karin wajburni wata riwayar tazo da qalin warfa'ani saboda haka lafuzan guda bakwai ne Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ani guda bakwai Allah ka gafarta mu ka ji kaina ka shirye ni kai mun afuwa wato ka bani lafiya daga masifa ka azurta ni ka tada ko madata wato ka miƙar da ni wajiburni ka tada ni daga karayata wato idan jari ya kare ka tada ni warfa'ani ka ɗaukaka ni inga abubuwa guda biyar shine Imam Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace sai mutun ya hada dukkan abin da yazo na ziyadat din a cikin riwayar ya fade su abubuwa guda bakwai اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني ابو باب غدا بكاي حديث النبي حديث حذيفه وند يرويتو تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم ا cikin ruku'u da cewa سبحان ربي العظيم a cikin sujada kuma سبحان ربي الاعلى to a cikin ibn majah da sunan an-nasa'i yazo da ziyada cewa idan ya zauna tsakanin ruku'u idan ya zauna tsakanin sujada farko da sujada ta biyu yana cewa rabbi ighfirli haka sau biyu rabbi ighfirli to sai Imam Ahmad yace yayi na hadisin Hudhaifa yafi inganci bisa hadisin Ibn Abbas in ya so ya yi sau biyu ko sau uku ko ya ƙara ko masha Allah. Amma idan zai na hadisin Ibn Abbas to shi ba zai maimaita shi ba, sai ya sau ɗaya ya tsaya ana, ko kuma ya haɗa biyun, ko ba zai ya haɗa biyun ya yi Allahumma ya yi na Ibn Abbas Allahumma ighfirli warhamni zuwa ƙarshe, sannan kuma ya rabbighfirli, ko kuma ya ɗauke kowane ɗaya daga ciki. To wannan zikirin a wajen mashhuriyar riwaya a mazhabar Imam Ahmad mustahabbi ne, a mazhabar Malik baya daga cikin mustahabban sallah, ba wurin yin addu'a bane a bisa riwayar mashhura a mazhabar Malik. Amma Ibn Abdul Barr a cikin Al-Kafi yayi nafsi akan cewa yayi wannan addu'ar, kuma shi ma daga cikin malaman mazhabar Malik Al-Lakhmi Abul Hasan Al-Lakhmi wanda ɗaya daga cikin malaman nan guda hudu da Al-Khalil yayi Khalil a cikin Muktasar yake dogaro da rinjayarwar da suka yi akan cewa shine yake tabbatar da mazhaba, shine wanda yake idan yace iftara yana nufin Al-Lakhmi kenan. To yana da littafin sa At-Tafsira At-Tafsira wa Tadhkira, a cikin tafsira din sa yana cewa hadisi ya tabbata da wannan, saboda haka mustahabbi ne mutun yayi. Shi yasa kike ce ma Al-Lakhmi wato kama mazaka Al-Lakhmi mazhaba Maliki, ya kikkita mazhabar Malik, saboda shi duk abin da ya tabbata a wajensa ko za a fita daga mazhaba sai ya fita in ya tabbata da dalili kamar da yayi. To shi don haka kun ga da wannan za mu gane cewa dukkan wani bigire a cikin sallah addu'a ta tabbata a wajen, ba wani bigire a cikin sallah face za a yi addu'a. In ka tsaya a tsaye du'aul istifta ga addu'a nan, in kai ruku'u ga addu'a nan. Hadisin Aisha mun karanta babu du'a at-tasbihu wa du'a fi ruku'u, ko in ka dago daga ruku'u, in ka dago daga ruku'u shi ma akwai addu'a ko ba addu'a, wacce ce? Wannan addu'a ce zikiri ne, muna nufin addu'a ba zikiri ba na wannan ita ma zikiri ne. Addu'a wannan zikiri ne. Allahumma na'am, ai addu'a zikiri ne, me ka roƙa yabo kai kummanta na ambata muku anan. Hadisin Abdullahi bin Abi Aufa a cikin Sahih Muslim, Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataaya bil maa'i wath-thalj wal barak. Hadisin Abdullahi bin Abi Aufa, wannan ita ce addu'a. Amma Allahumma la mani'a lima a'taita zikri ne, me ka roƙa in kace Allahumma la mani'a lima a'taita, ai ba ka roƙi komai ba. Wace ta istiftah daban, ta istiftah abubuwa guda uku ne. Hadisin Abu Huraira, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, fa Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dams, Allahumma ighsilni min khataaya ya bil ma'i wa thalj wal barr. Shi ko na Ibn Abi Aufa, Allahumma tahhirni min al-khataaya kama yutahharu ath-thawb min ad-dams, Allahumma ighsilni min khataaya ya bil ma'i wa thalj wal barr. Abubuwa guda uku na guda biyu kai. To sannan a sujada ma kuma wa uba, ko ba haka ba? To gashi dagowa daga sujada ita ma akwai addu'a da kuma zaman tahiya. Zaman tahiya to sai dai tahiyar farko akwai addu'a da ta zo a kanta, sai dai a mazhabar Shafi'i da yake cewa tahiyar farko abinda ake a tahiya ta ƙarshe za a yi a tahiyar farko. Amma ko su ma salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su ce a yi addu'a a lokacin ba. To amma dai zaman da ake yin tahiya din, in ma baka yi a na farko ba, kaga a na ƙarshe kafin kai sallama, wato zaman dai da ake kafin a yi sallama shi ma bigiran addu'a ne. Saboda haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ita sallah zance baya kyautata a cikinta ba komai ba, innama hiya at-takbir وإنما هي قراءة القرآن، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ورواية تزوى زيادة والدعاء دعاء الدعاء كما أصل ما أنا صلى داما على رمشي شيني الدعاء الدعاء سوى داك كونغير دعاء الدعاء تكسن شيء أكون جزء إيدك كن جزء أن صلى تو إدم متن بي يوانا الدعاء ربا أكانون سجدة يا هلتي وتا الدعاء الدبن كوكو دولة سيوانا ودى تزو a hadisin ibnu abbas da na hadisin hudhaifa zai iya baddalawa kamar yayi addu'a ga iyayensa allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira a tsakanin sujada a wannan zaman maimakon yayi rabbi ighfirli rabbi ighfirli zai iya wata addu'ar qawlan wahidan wato asali Sheikh Muhammad Al-Mukhtar an tambaye shi akan wannan yace ai wannan bigiran addu'a ne saboda haka mutum zai iya yin addu'a ko da ba da wanda yazo daga sunna ba sai dai wanda yazo daga sunna ya fi lada saboda shi wannan ka samu albarkar ijabar addu'ar sannan kuma ka samu ladan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan da yake nuna zaka iya yin wata addu'ar shine abinda aka rawaito daga Ummu Salama ita in ta zauna tana cewa rabbi ighfir warham wahdi sabila al-aqwa rabbi ighfir warham wahdi sabila al-aqwa ka ganci da zo da wani sajadi haka rabbi ighfir warham wahdi sabila al-aqwa ya ubangiji ka gafar kai gafara kai rahama ka shiryar ya zuwa ga tafarki mafi miƙewa kaga wannan bata rauka ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan asali ne na cewa zaka iya yin addu'a ko ba da lafazin da ya zamanto shine al-ma'thur wanda yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan bigiran ba saboda haka kaga irin masu shiryo addu'o'i da zasu da in sun zo sai su yi ma su tsawaita a sujjadar karshe sabanin abin da yake na koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ita sujjadar karshe ba a kebance ta da tsayuwa da dadewa sabanin sauran sujjada to maimakon wannan bukatun da kake da su akwai wurare da yawa da zaka cucusa su sai ka sassaka su ne da nace cucusawa za a shigar da su na'am na'am amin na'am na'am Malam Ismail yake cewa ya lura wato wuraren addu'o'in kusan duk istighfari ne yake yi wannan haka ne wuraren yanzu addu'ar bude sallah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kaga wannan ai duk wannan istighfari ne nau'i ne na istighfari sallah haka dalika a cikin du'aul istiftah na hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أتكي هكذلك أتكن ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هكا أنك أقود ركوع اللهم نقني اللهم طهرني من الخطايا كما يطهر الثوب من الدنس كاكشي ما استغفارين السجدة ما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي dagowa daga sujada shine yanzu nan muka yi rabbi ighfirli rabbi ighfirli a tahiyyar karshe daga cikin addu'ar shine wanda sayyidina Abubakar ya ruwaito Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim saboda ka sallah cike take da istighfari ki take kai istighfari yayin da zaka fara ta kai a tsakiya kayi a ƙarshen ta sannan kuma kana sallama kace astaghfirullah 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 shi yasa a arzikin da ke cikin sallah wato ba kaɗan bane saboda yawan istighfari kuma istighfari shine mabudin samun kyakkyawar rayuwa wa astaghfiru rabbakum kun tana karatun mu na tafsiri satin da ya wuce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla na'am amin na'am na'am
wajen
wajen ansawar da ake o assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ita ma addu'a ce ahsant ita ma addu'a ce saboda ka tafiya farko din ma kun ga akwai addu'a wannan gaisuwar sallama din assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ka roƙa mu kanka amincin Allah ahsan na babu la yaftarishu dhira'aihi fi sujudi babun cewa bazai wato shimfuda bazai kwantar da dantsunan sa ba a cikin sujada wato ya kwantar da su su kwanta haka kasa ba bai dago su ba na'am na'am abu humaid as-sa'idi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sujada ya sanya ya aza ya aje hannuwansa biyu ba yana mai shimfidar da su ba wato ya kwantar da su a ƙasa wala qabidhihima ba kuma yana mai dunkule su ba wato ya shimfida su a qabidhihima yana nufin alkafain tafin hannun wato ya shimfida su a haka ba ya dunkula hannun ba haka kuma nan muftarishin wato ba ya shimfida su ba ya sanya su a ƙasa haka sangali ake ce masa sangalalan hannu wato ya shimfidar da hannun nasa dan tsede sangali to na'am aidin ba baki duk ba dan tsede din bane ba dan tsede bane dirai dan tsede nan ne haka ne al'abu nan ne sangalali na'am to ya shimfida shi a kasa kamar yanda ya zo a hadisin Aisha a sahih Muslim wala yaftarishu dhira'aihi iftirash as-sabu kada ya shimfidar da hannunsa irin shimfidawar wato irin shimfidawar as-sabu naman daji kun san yanda kare yake yi da namun daji inda suke shimfida hannuwansu a kasa haka ko ba haka ba to wato dukkan wannan hay'ar hay'a ce shimfidawar hay'a ce na farko dai ta yi kama da hay'ar dabbobi to kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka bani Adam bai kamata ya kaskantar da kansa ba da yin kama da hay'a irin hay'ar dabba a wuri wanda yafi komai izza shine sallah sannan kuma abu na biyu shi kansa yin wannan hay'ar tana nuna kasala da rashin karsashi da rashin damuwa da ibada sai a nuna wato mutum kasala yake sannan fuska ta uku wanda malamai shi ma sun ambace ta shine idan ya kwantar da hannun to zai zamanto cewa mafi nauyin kansa yana kan goshinsa ne wanda wannan zai sa masa idaya kuma zai iya sa masa san riya cewa yana yin haka ne domin a ga alamar sujada a goshinsa wanda kamar yadda gabata a cikin karatu mun yi magana kan cewa wannan ba matsalubi bane a cikin shari'a saboda haka wannan shine wajihin karhancin shimfida hannuwa hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umar yayi hani da cewa kada mutum wato ya kwantar da sangalalin hannunsa yayin da yazo sujada na'am na'am Muhammad ibn Ja'far shine wanda ake masa laqabi da gundar Shu'ba ibn al-Hajjaj yace naji Qatada yana cewa daga Anas ibn Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ku yi itidali ku daidaita a cikin sujada kada ɗayan ku ya shimfida wato sangalalin hannunsa irin shimfidawar da kare yake yi to nan menene al-i'tidal fi sujud abinda ake nufi daidaito kun ga a ruku'u za a iya fuskantar menene daidaito shine istiwa'iz zahar baya ya zamanto daidai to amma a sujada fa ma'anar i'tidali kamar yadda Ibn Hajar yace ma'anarsa wato kai sujada kamar yadda Allah ya umarce ka shine i'tidal din ala sab'ati a'zum akan gabobi guda bakwai yanda zai zamanto baka tawaye wata gaba kan ba kai mata sujadar ba wajen wato a gefen ɗan yatsunka ka kafa su ba ka shimfiɗa su ba, kuma hannuwanka ka ɗaga su ka raba su da ƙasa, kuma ka raba su da jikinka, ba ka matse jikinka tare da su ba, ka bubbuɗa gwargwadon iko idan ba musamman kana sallah kai kaɗai, amma babu laifi ka yi isti'ana ka nemi taimako da cinyoyinka da gwiwarka, wato ka sanya hannun ya zamanto gwiwarka tana taɓawa, saboda in kuna yin sallah a cikin jam'i domin bubbuɗawar sai ya zamanto cewar ka a watakila sai kai ma dan uwanka ma hangurba baka sani ba, eh ko ka tokare shi. Na'am. Babun wanda ya daidaita a zaune a wutirin sallar, a wutiri na sallarsa thumma nahada sannan ya miƙe. Wutiri na sallarsa wato a raka'a ta farko ko raka'a ta uku. To in yayi raka'a ta farko ya daidai ya zauna kafin ya miƙe, wato bayan ya dago daga sujada ta biyu shine istawa qa'idan, ya zauna ya daidaita a zaune sannan ya miƙe. Haka zalika a raka'a ta uku ya daidaita a zaune sannan ya miƙe. Raka'a ta biyu ko dama yana zama domin tahiya, domin tashahud, in mai raka'a biyu ce domin tashahud da sallama, in mai raka'a huɗu ce ko mai raka'a uku yana zama domin tahiyar farko. To wannan zaman shine ake ce masa jalsatul istiraha, zama wanda yake na hutu. Haka fuqaha'u suka kira ta, ba ya zo ne daga sunna ba, ba hadisi ne ya kira ta jalsatul istiraha ba, fuqaha'u ne suka kira ta jalsatul istiraha, fuqaha'u shafi'iyya su suke kiranta da wannan suna, har kuma ta zamanto ta shahara da wannan suna. Na'am. Muhammad ibn Sabbah ad-Dulabi daga garin Dolab a kasar Rayya, a ce wanda yake yanzu tana cikin Iran, wato yana daga cikin malaman hadisi waɗanda suke kuma attajiri ne. Tura kaga mutum ya zama attajiri ba zai hana shi zama malamin hadisi ba, ga sunan irin su ad-Dulabi. Na'am. يأتي أخبرنا هشيم ابن بشير الواسطي خالد الحذاء شي ما كاغني ميتني كنت أكلماني ميت أكلماني ميت أكلماني أرم خالد ابن مهران الحذاء الحذاء دقا الحذاء معناه ميتني كنت أكلم. نعم. دقا أبو قلابة الجرمي. يشي مالك ابن الحويري زيابة ملابة يا منكر أنت حديثي أو جنسة الليثي نسبة سكينة دقا بنو ليث. شو ياقا النبي صلى الله عليه وسلم ينا سلا. To idan ya kasance a wutiri na sallarsa baya miƙewa tsaye har sai ya daidaita a zaune, to wannan zaman shine jalsatul istiraha, zaman hutu, wato baya miƙewa sai ya zauna, wanda wannan malamai sun kasu kashi uku wajen ruko da ita. Madhabar imam madhabar malaman Shafi'iyya da malaman hadith da riwaya daga Imam Ahmad da malaman Zahiriyya shine kan cewa sunna ce yin ta, sunna ce, suka ce saboda wannan hadisin, kuma saboda shi Malik ibn al-Huwairi shine ya ruwaito hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah, kuma yayi sallah da jalsatul istiraha, kuma shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. Saboda haka sai suka ce wannan zaman sunna ne, kuma suka karfafa wannan da cewa a hadisin Abi Humaydin Sa'idi riwaya daga cikin riwayoyin hadisin ta zo da cewa sallu kamar ta zo da tabbatar da wannan jalsatul istiraha. Haka zalika a hadisin musi'u salati kamar yadda ya gabata a Bukhari, amma ya tabbata cewa wannan ambaton jalsatul istiraha a hadisin musi'u salati kuskure ne, ɗaya daga cikin ruwatin ya kuskure, shi yasa ne ma Imam Ahmad yake cewa babu hadisin da ya zo da wannan sunna sai hadisin Malik, yayi inkarin wani hadisi ya zo da tabbatar da wannan in ba hadisin Malik ibn al-Huwairis ba, amma isnadi ne wanda yake mai isa matuƙa wajen inganci, shi yasa Bukhari bai taraddudi ba wajen riwayarsa, kuma ya dauke ya ambace shi wanda ya nuna kan cewa madhabar sa kenan shi ma yin wannan zama na jalsatul istiraha wannan ita ce madhaba ta farko madhaba ta biyu cewa wannan zama ba mustahabbi bane ba mustahabbi bane wannan shine abinda mafiya yawan malamai suke akai aksarul ulama malik da abu hanifa da riwaya daga shafi'i da riwaya daga ahmad wanda ita ce ma madhaba ita ce madhabar hanabila da abu hanifa kuma shi aka ruwaito daga manyan sahabbai irin su sayyidina umar radiyallahu anhu da abdullahi bin mas'ud da ibnu umar da ibnu abbas da adadi daga cikin sahabbai kan cewar ba mustahabbi bane wannan zama kuma malaman suka ce ta to menene raddin su ga yadda tazo a cikin menene hujjar su cewa ba mustahabbi bane suka ce saboda hadisai da suka zo na bayyana sallar annabi sallallahu alaihi wasallam babu ambatanta kamar hadisin rifa'at bin rafi' wanda aka koya al-musi'u salatuhu wanda bai yi sallah daidai ba aka koya masa a ciki aka ce masa idan ya dago daga sujada ta biyu thumma qum sannan ka miƙe ba a ce masa ya zauna ba da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce masa ga yadda za ka yi sallah ya ce masa thumma qum kamar yadda riwaya ta zo a cikin musnadil imam ahmad da sunan abi daud dalili na biyu hadisin abu malik al-ash'ari hadisin abu malik al-ash'ari a cikin musnad na imam ahmad ya ce ma mutanen su ku zo zan yi muku sallah yanda annabi sallallahu alaihi wasallam na gan shi yana sallah hadisin ya ce ijtami'u ku haɗu in koya muku sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hadisin wa fihi ya ce annahu salla bihim ya yi musu sallah wa zakara sifata salatihi ya ambaci sifar sallarsa wa qala fiha thumma kabbara wa kharra sajida sannan ya kabbara ya faɗi yana mai sujada thumma kabbara fa rafa'a ra'sa sannan ya kabbara ya dago kansa thumma kabbara fa sajada sannan ya kabbara ya sujada thumma kabbara fantahaba qa'ima sannan ya kabbara sai ya miƙe tsaye kaga bai ambaci jalsatul istiraha ba falamma qada salatahu qala yayin da ya gama sallarsa sai ya ce ihfazu ku kiyaye fa innaha salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dalilin da yasa suka ce ba a yi sai suka ce amma abin da yazo na hadisin Malik ibn al-Huwairith suka ce wannan an dauke shi ne akan halacci ga wanda bukata ta zo masa saboda shi Malik ibn al-Huwairith ya zo a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa لا تسبقوني بالركوع والسجود فاني قد بدنت kada ku riga ni sujada da ruku'u domin ni jikina wato nauyi ya zo mun nauyin jiki ya zo mun sai suka ce to a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yazo dan haka miƙewa da yake yi a da kamar yanda waɗanda suka sifanta sallarsa suka sifanta ya zama to a wannan ƙarshen rayuwar baya miƙewa sai ya dan zauna sannan ya miƙe to wannan sai suka ce bukata ce ta sa ba wai dan cewa hai a sallah bace ba wai dan cewa hai a sallah bace kuma suka karfafa wannan da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane sunkuyo da kowane dagowa yana kabbara amma ita jalsatul istiraha ba a ce ai mata kabbara ba wanda inda tana daga cikin ayyukan sallah to ita ma za a yi mata kabbara tunda dagowa ce kamar yanda ake dagowa in za a miƙe ake kabbara ake dagowa in za a yi sujada ake in za a dago daga sujada ake kabbara to da ita ma jalsatul istiraha in za a dago daga gare ta za a yi kabbara sai kai kabbara ta zama jalsatul istiraha sannan sai kai kabbara ta miƙewa amma bittifaq ba a yi mata kabbara hatta waɗanda suka ce sunna ce sun ce sai dai ka ci kai juru ka dago sai kana miƙewa sannan kai kabbara din kabbarar miƙewa to wannan dalilin yasa suka ce ba sunna bace bata daga cikin ayyukan sallah sai dai ga wanda bukata ta zo masa sai yayi to wanda yake wannan kuma shine ra'ayi na uku waɗanda suka yi wannan tafsil din kamar yadda aka ruwaito daga malaman Shafi'iyya da kuma Ishaq ibn Rahuya riwaya daga Ishaq ibn Rahuya sai yace la tustahabbu illa liman ajaza anil nuhud an sadri qadamaihi wannan jalsatul istiraha ba mustahabbi bace sai ga wanda yake ya gajiya ba zai iya miƙewa akan kafafunsa ba sai ya dan zauna tukuna sannan zai miƙe to shine zai zama to mustahabbi a gare shi wannan duk bayanin Ibn Rajab a cikin sharhinsa na Fathul Bari sharhinsa na Sahih al-Bukhari diye waɗannan bayanai saboda haka kun gani mazhaba uku ce kenan mazhabar Shafi'i tace mustahabbi ce a mazhabar mafiya yawan malamai suka ce ba mustahabbi bace mazhabar Ishaq ibn Rahuya da waɗansu malaman Shafi'iyya suka ce mustahabbi ce ga wanda bukata ga wanda ya bukaci ya yi ta saboda nauyi na jiki saboda nauyin jiki ba zai iya miƙewa ba yana bukatar sai ya dan zauna sannan ya tashi to mustahabbi ce fi haqqihi amma wanda yake zai iya miƙewa saurayi irin ku wanda za ku iya miƙewa sai suka ce su wannan ba mustahabbi bace wannan shine ra'ayi na saboda haka ra'ayoyi guda uku na malamai wanne ne mafi rinjaye ya danganta da fuskar tarjihi mafi rinjaye ta fuskar dalili ni a wajena kuma zaka ji tarjihin waɗansu malamai daban Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tsananta akan cewa ya ce lallai har ya kawo su aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ta riga ta tabbata sunna kawai aje ai saboda haka ma har waɗansu suna ganin wanda ma bai yi ba kamar ba ahli kamar dan bid'a bid'a ne to wannan kuskure ne ni a wajena mafi rinjaye shine ra'ayin jumhur shine abinda Ibn Rajab ma ya rinjaye ra'ayin jumhur saboda musamman ganin cewar shine abinda akabiru sahaba suke akai manyan sahabbai da suka ga sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko tun tashin sa suka gani su ba sai kamar su Sayyidina Umar su Abdullah ibn Mas'ud su Sayyidina Ali ko da yake ala khilafin amma riwaya da ta tabbatar yana jisatul Isra ba ta inganta ba da irin su Abdullah ibn Umar wallahu ta'ala a'lam Sayyidina Abubakar ana sa shi a ciki sai dai ni ban ga riwaya daga gare shi bane kuma akwai Nu'man Abi Ayyash ga ma wannan riwayar tana da muhimmanci Ibn al-Munzir ya kawo ta An-Nu'man Ibn Abi Ayyash yace adraktu ghayra wahidin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na riski sama da daya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dewa fa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-akhira ya kasance in ya dago kansa daga sujudar karshe awwal rak'atin wa thalitha raka'a ta farko da raka'a ta uku qama kama hu sai ya miƙe kamar yanda yake walam yajlis baya zama to kaga ya danganta wannan ga sahabbai masu yawa yace ghayra wahidin min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka nan aka ruwaito ma kutankacin sa daga ibn umar har tirmidhi yace al'amalu ala hadha inda ahli al-ilm akan wannan aiki yake a wajen malaman ilimi saboda haka wannan shine الظاهر ابن ديك يفرن جاي والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أنه كان يقول شوى ياكسا شينا شوى اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ تو wannan didda bai ce daga ruku'u bane amma ya tattaro su a cikin hadisan ma ya kulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku dan hadisin da yazo gabanin sa shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku qala sami'a Allahu liman hamida allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd to sai kuma wata riwayar tazo riwayar gundar da tazo da ziyada akan wannan addu'ar sai dai shi kuma bai ce idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ba amma dai shine maksudi wannan ziyada ta tabbata cewa wannan addu'ar ana yin ta ne in ya dago kansa daga ruku' saboda haka sai ka koma sahih muslim zaka ganta insha Allah sai wannan assalamu alaikum na'am cewa ina zai samu addu'ar da dagowa daga ruku'u riwayar Abdullah ibn Abi Aufa shine a tambayar ta sa eh ga tana tana cikin sahih muslim hadisi na 476 amin amin wanne yace assalamu alaikum Allah ya tsara wa malan lafiya amin wanne yafi mutun ya shagaltu da yawaita da yawaita a cikin sallah yawan zikiri addu'a ibada ko kuma yawan addu'a du'a u mas'ala me yafi dacewa da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yafi dacewa shine mutun ya hada dubiyin dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a wurare yayi zikiri a wurare kuma ya ce muna mutum ya yi du'a'u mas'ala a wurare ya ce idan ya yi tahiyya ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma liyakhtar min addu'a'i a'jabahu sannan ya zaɓa abin da ya fi ƙayatar da shi na addu'a to saboda ka ga haɗawa za a yi duk za ka haɗa kai amma wai wanne ya fi mutum ya shagalta a ciki ai abin da ya fi dacewa mutum ya shagalta ya riƙe yadda sunna ta zo yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo sai ka samu komai da kake bukata na'am sai kuma wannan yace Allah ya kara malin lafiya malin raka'a nawa ake sallar walha biyu ko hudu ko shida wanne ne yafi taba duk wanda yafi yawa shi yafi wanda yafi yawan wanda ya raka'a hudu yafi wanda ya raka'a biyu sai dai in raka'a biyun yayi ta ne da kyan da tafi raka'a hudun wanda yayi raka'a hudu amma al'asul shine a koyaushe yawan sujada yafi wato alheri ne karin alheri ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'a Allahu laka biha daraja wa hatta biha anka khati'a baka taba wata sujada ba dan Allah face Allah ya dauka darajarka kuma ya kankare maka zunubinka sai dai sabanin da ake yi shine wanne ne yafi tsawaita karatu da karanta raka'o'i ko kuwa a gajarta karatu a yawaita raka'o'i ra'ayi biyu na malamai a kowanne yana da fuskarsa ko mun yi wannan bayanin da a cikin karatu nan to amma dangane da ita salatu duha abinda ya zo a hadisin Ummu Hani raka'a takwas ya zo raka'a takwas a hadisin Ummu Hani lokacin fathu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta raka'a takwas amma kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad daga raka'a biyu har raka'a goma sha biyu amma awsatuha dai wato tsakatsakinta mafi kyanta raka'a takwas kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hadisin Ummu Hani na'am to wato ba zai wai dan ya samu karin sujada biyu kaga in yazo yaki ya rasa raka'a daya wai wani abokin sa ne da gangan deliberately kamar yanda yake zai bari sai an yi ruku'u an dago daga ruku'u sai zo ya shiga sallah kaga ya samu wannan sujada guda biyu ko to sannan kuma zai yi raka'a hudun sa da sujada guda biyu biyu sau hudu saboda haka ya samu sujada goma kenan a cikin sallah mai raka'a hudu wai dan ya samu kari saboda wannan hadisin da aka ce in kai sujada Allah zai dauka darajar ka kari to amma ya abin nan ya manta abin da ya rasa kuma ya rasa takbiratul ihram ya rasa amin tare da liman wanda za a yi masa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wannan sun kubce masa wato sai ya zamanto kamar mutumin da kamar an ce wai wani ne makaho sai Allah ya dan dawo masa da ganin aka dan wulkita masa sai ya ga kan zakara to duk abin da aka tambaye shi daga baya sai kuma Allah abin tausayi sai idan ya sake tafiya baya gani to komai aka tambaye shi ana sifanta masa giwa aka ce kai ai giwa da girma take sai ya ce kamar kan zakara take komai sai ya ce kamar kan zakara wato ya san abu daya amma ya jahilci da yawa wannan shine misalin sa ai mutum ya tsaya akan bin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita karatun raka'a farko domin mutane su zo su samu raka'a farko tare da shi amma shi wannan da gangan yake rasa yake barin kar ya samu raka'a farko ga Bilal yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tasbiqni bi amin ko da ke ji hadisin mun gani cewa ma'luli ne ko la tasbiqni bi amin ajiya ne a bidayatul mujtahid wannan hadisin na Bilal ba wanda aka dauke shi cewar Bilal yana kiran sallah a waje saboda haka yakan ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka riga ni cewa da yin fa amin wato ma'ana yanda zai zamanto har ya shigo cikin masallaci ya shiga sahu lokacin nan ba a riga an gama karatun Fatiha ba, yanda shi ma zai samu amin tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna muhimmancin wannan juz'in na sallah. Saboda haka wannan fahimtar da yake karkatattar fahimta ce, ba daidai bace, sai ya samu wannan ƙarin sujadar ta hanyar nafilfili da zai bonono. Wannan irin Hausar tabula ke cikin. Sannan tambaya ta biyu ce, malam, in nayi sallar walaha za ta zama min madadin lafila raka'a biyu da zan yi in zan fita daga gida, kamar yadda na ji ka ambata a hudu ba? Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana. Wato in kai sallar walaha kuma kana yi ka fita daga gida, to nafilar da ake so ka yi kafin fita daga gida za ta shiga cikin wannan. Saboda ita ba wata lafila bace ta musamman, amma ya zamanto abinda za ka yi na ƙarshe kafin ka fita daga gidan shine sallah. Don cewa aka yi man salla raka'ataini thumma kharaja fa kharaja min baiti, wanda ya salla raka'a biyu sai ya fita daga gidansa da fa'ut taqi, daga nan ya fita daga gida. To kana ta lahu wiqa'an min makhraj as-saw, sun zamanto wannan raka'a biyun sun zamanto masa wato wiqa'i, kariya daga makhraj as-saw, wato fita, mummunan fita. Saboda haka idan lokacin walaha ne yayi niyyar fita din, in yayi ta ta zamanto masa walaha kuma ta zamanto masa wannan sallar ta cewa ita ce ta karshe da ya fita daga gida. Haka idan shuruq, idan haka in yayi sallar shuruq ya zauna a masallaci har gari ya waye, sannan ya tashi ya salla raka'a biyu, wannan ta zamanto masa sallar walaha dinsa. Sai dai sallar walaha lokacin ta da aka fi so shine hina tarmudul fisal, kamar yanda wutar muka ambata, lokacin da wato hantsi ya soma zafi, yanda ƴaƴan raƙuma za ka ga suna tashi suna neman inuwa irin wajen 10:30 din nan, wato hantsi ya fara zafi. To sannan na'am, wannan ta fita daga gida, ta fita daga gida a wajen zawatul asbab, wajen wanda suke riko da zawatul asbab zai fito haka ne, ko da ba lokacin sallah bane, in zaka fita daga gida idan ka yi ta domin ta kiyaye daga mai tasusso, haka in ka shigo gida ko da ba lokacin nafila bane. Sai dai gaskiya idan lokaci ne da yake karaha ta tsananta, kamar ka zo gab da rana za ta fadi din nan, gab da rana za ta fadi sauran ƴan mintuna kaɗan, to wannan a nan wajen in dai ka ɗauki mazhabar Shafi'i din babu wani abu, mutlaƙan su suka ce zawatul asbab ce. Amma ni a cikin irin wannan, saboda faɗin Imam Malik ya ƙaddamar da annahyu hani, ya ƙaddamar da shi a kan Umar ne, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa ya faci ta ne buhu ku bashi, abinda ku ya ce a yi to ku yi gwargwadon iko. Saboda haka hani ya fi tsanani, ya fi ƙarfi, bari ɗin shi ne ya fi a cikin irin wannan lokacin. Shine to ai hannun bakon a wannan lokacin ba, a wannan lokacin hannun haramun ne, amma in kamar bayan la'asar ne kaga wannan hannun na karhanci ne shi da sauki. Na'am. Sannan wani yace, Allah ya kara tambaya ta, assalamu alaikum, Allah ya kara wa hajjia lafiya, amin. Tambaya ta shine, ya hukuncin wanda yayi sallah da janaba a wannan lokaci na sanyi, sallar asuba, sakamakon in har yayi zai cutu, amma daga baya zai yi wanka in rana ta yi. Allah mai da dokta gida lafiya, amin. Da za ka yi sallar janaba, kai sallar da janaba to ka yi taimama, idan yayi taimama to kai masa kyakkyawan zato, idan ka tashi za ka yi sallar asuba kana da janaba, kuma ba za ka gashi ana cikin sanyi, ba za ka iya wanka, ba ka da ruwan zafi, kuma in ka ce za ka je ka nemo ruwan zafi ko ka dafa ruwan zafi, lokacin sallah zai fita, ma'ana rana za ta fito, to nan sai kai taimama kai sallah don ka riski lokaci. Amma idan kana jin tsoron cewa idan ka je ka tafasa ruwan zafi za a rasa sallar jam'i, ba a ganka ba a sallar jam'in asuba, in dan wannan ne ba a taimama don a riski sallar jam'i. ba a taimama da janaba dan a riski sallar jami'i ana taimama da janaba dan a riski lokaci ne dan a riski lokaci nan mutane da dama suna kuskure akan wannan ba a yin janaba taimama da janaba a jiki kuma ba da janaba a jiki ba ga wanda ba zai iya yin amfani da ruwa ba tunda ko baka da janaba amma akwai wanda zai ce shi ba zai iya alwala ba sai da ruwan zafi to ba a yin taimama dan a riski sallar jami'i taimama ana yin ta ne dan a riski lokacin sallah saboda yin sallah akan lokacin ta wajibi ne farilla ne ba za a bar sharadi ba domin a rasa sababi ita sallah akan in lokaci ya shiga sabab ne dole a kaddamar da sabab akan sharadi shi ko yin sallah da alwala ko da taimama wannan sharadi ne sannan idan mutum idan wanda muke da janaba yayi taimama yayi sallah kafin lokaci ya samu sallar asuba kafin lokacin ta ya fita idan rana ta fito kuma rana ba ta fito ba inda gaba ya samu ruwan zafi din dole ya wankan janaba saboda sallolin da za su zo nan gaba ba zai ce tunda ya riga yayi janaba tunda ita janaba ba tsarki take kawowa ba dauke wato halatta ita taimama ba tsarkake mutum take daga janaba ba tana halatta masa ne wato iste tana halatta masa yin sallah ne a halin yana da janaba din ba mai ba ita ce take tsarkakewa ba dole ke yayi wanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace as-sa'idu tayyib wudu'ul muslim idza lam yajid al-ma' walau 10 sinin فإذا وجدت الماء فلتتق الله ولتمسه بشرتك واتو شي ita kasa mai tsarki abin alwalar musulmi ce idan bai samu ruwa ba ko da shekara 10 ne to idan ka samu ruwa to ka ji tsoron Allah ka shafa jikinka da shi ma'ana ka yi wanka da ruwan domin ka tsarkake kanka to sai tambaya ta karshe wannan da masu cooperative yace assalamu alaikum doctor Allah ya kara hajji lafiya Allah ya saka maka da mafificin alkhairi amin ina da tambaya akan kudi da cooperative na ma'aikata na tara kudi a account dina na cooperative 300,000 su kuma za su bani loan na miliyan 100 amma sun ce za su cire 50,000 way administrative charges amma ni ina ganin kamar interest ne shi yasa nake jin tsoron karba don Allah malam a bani shawara na karba ko na hakura Allah ya saka da alkhairi wannan gaskiya ne interest ne wannan saboda kada ka karbe shi kuma ko yaushe muna janyo hankalin yan uwa masu cooperative cewa cooperatives din nan duk cooperative da aka kafa ku ne kashin bayan cooperative din ku kuka hadu kuka yi shi saboda kuna da haƙƙin ku ce ga yanda za a gudanar da shi kuna da haƙƙin ku ce ga yanda za a gudanar da shi sai ku nemi malamai wanda suka san harkar hada-hadar kudin addinin musulunci su tsara muku yadda za a yi tsara cooperative din yanzu kamar yan uwanmu musulmi kamar yan uwanmu na babban bankin Najeriya yan central bank sun tsara cooperative dinsu wanda ya dace da shari'a sun kawo tsare-tsaren aka yi musu fatawa aka ce ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi suka yi shi saboda haka duk masu cooperative musamman yanzu tunda ana ta koka a hanyoyin hada-hadar kudi akwai fatoyin malamai ne da za a tsara hada-hadar kudi masu yawa ya kamata a rayar da wannan a kowane mataki da haka ne fa har aka samu aka kafa banki fa gabaki ɗaya fa banki wanda yake baya mu'amala da riba wannan ba karamin nasara bace a rayuwar zamanin nan yanda riba ta mamaye ko ina to ballantana ku kuma dan kawai dan cooperative banki ma ya kubuta daga riba ballantana cooperative za ku iya kubuta daga riba saboda haka babu halacci a cikin wannan da za a ce mutum ya je ya dauki riba dan yana cikin cooperative wallahu ta'ala a'lam to ni dai na san na CBN din sauran kowa ma za su iya budewa ko a shahid cooperative mutane duk wanda suke ko a ma'aikatarsu ko ma a unguwarsu ko a masallacinsu masallaci za a iya hada cooperative ko a masallaci na aka hada cooperative ana kawo kudi ana ajewa don a taimaka ma juna ko wajen saye ko wajen samar ko wajen yin jarin wani kasuwanci almuhim ko ma ta wani hanya ne a tsara shi a tsarin shari'ar musulunci babu riba a ciki wannan zai iya yiwuwa to har a halka ma ko ne to ba komai kyale ne na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai daga cikin dattijan wannan gari namu da Allah ya masa rasuwa jiya malam Ado Garon muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya kyauta bayansa marasa lafiyarmu Allah ya ba su lafiya akwai mahaifiyarmu Allah ya ba ta lafiya akwai daga cikin almajiran wannan majalisi wanda take asibiti ita ma Allah ya ba ta lafiya akwai masu neman haihuwa muna roƙonka Allah ka ba su akwai masu neman aure Allah ka yassare musu maza da mata Allah ka haɗa su da na kirki akwai wanda yace yana cikin matsanancin hali yana neman addu'a Allah ka yaye masa akwai wanda aka sari dansa har abin ya taba gwagwalwarsa ina neman addu'a ina roƙonka Allah ka yaye masa Allah ka inganta masa lafiya akwai dan uwa wanda ya hadari maganarsa ta dauke muna roƙonka Allah ka dawo masa da nutukinsa Allah ka dawo masa da mantukinsa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare wannan al'umma tamu Allah wannan masifa ta yan fashi da makami wanda su ya dada ƙara yaduwa suke a cikin ƙasar nan sassa daban-daban muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka kawo ƙarshen sharrin su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka farraka tsakanin su Allah ka jefa radani a cikin zukatan su Allah ka sa tsananin su ya zamanto a tsakanin su Allah ka sarku ka saukar da Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga sharrin masharanta waɗanda kuma suke hannun waɗannan yan fashi muna roƙonka Allah ka kubutar da su Allah ka kasance tare da su Allah ka sanya musu mataimaki daga gare ka Allah ka sanya musu majibincin lamari daga gare ka Allah ka shirye shi wa gabanin mu ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar wannan al'umma Allah ka yaye mana tsadar abubuwa Allah ka yaye mana bala'i Allah ka yaye mana wannan annoba ta corona Allah ka amintar da mu ka amintar da kasar mu bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin